This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 4 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, yayin da ake shirin komawa teburin tattaunawar yarjejeniyar tsagaita buta wutar makonni 6 a rikicin Gaza, har yanzu babu alamar nasarar matsaya a rikicin da aka shafe watanni 7-5 ana gwabza fada tsakanin Isra'ila da Hamas. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kasashen yamma su aike wa Ukraine da tallafin soja a sa'ad da alkaliman mutanen da suka mutu a hare-haren Rasha na jirage mara matuka ya kai 12. Sannan jihohin Amurka 15 ne za su nufi rumfunan zaɓe a ranar Talata don zaɓen ɗan takarar da zai wakilci jam'iyyarsu a zaɓen shugaban ƙasar Amurka da za a gudana a watan Nuwamba.
To, kanin labaran kenan. Yau muna tafa da rahotanni biyu, dukkansu biyun na musamman. Ɗaya kan buƙatar kamfanin mai na Shell ya gyara wuraren da ya ɓata ko ya gurɓata a Najeriya kafin ya bar ƙasar. Ɗaya kuma kan matsin rayuwa wanda ya janyo zanga-zanga a faɗin ƙasar.
Muna da tunani da yaƙini idan mai yiwuwa shi mai girma shugaban ƙasa ba a sanar masa halin da ƙasar nan take ciki da kuma halin da al'umma suka tsinci kai a gaskiyance, to wannan zanga-zanga za ta ankarar da shi da kuma sauran shugabanni su yi abin da ya kamata a ce su yi.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashin Gumel ke gabatarwa, inda yau shirin zai fara tabo batun wasu filaye da ake tafka rikici a kansu a Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, ga cikakkun labaran duniya. Wata tawaga daga Hamas ta isa Cairo a jiya Lahadi don zaman tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta na tsawon makonni 6 a yakin da aka shafe watanni 5 ana gwabza fada tsakanin Isra'ila da Gaza, duk da cewa ba a tabbatar da halartar masu shiga tsakani daga bangaren Isra'ila ba. Amurka, wacce ta dage don ganin an dakatar da fada na tsawon makonni 6, ta ce an kusa cimma matsaya kasancewar Isra'ila ta amince da zaman, sai dai kuma har yanzu ana dakon bangaren mayakan. Yazuwa yanzu dai akwai shakku a game da tattaunawar da jami'an Masar da Qatar suke jagoranta. Sannan yayin da ake ci gaba da gwabza fada, ma'aikatar lafiyar Gaza ta ba da rahoton kashe akalla 'yan Filistinu 90 a wani ranar Asabar, cikin su har da wani iyali na mutane 14 da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ke kudancin Rafa wanda harin ya ritsa da su. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kasashen yamma su aike wa Ukraine, wacce take kokarin kare kanta daga hare-haren Rasha duk da karancin makamai tallafin sojin da suka jinkirta. Ya ce har idan hakan bai yiwu ba, wannan zai kasance wani babban abin kunya da ya taba faruwa a tarihi, wato idan aka ce jiragen shahidan Iran mara matuka ko kuma rokokin Rasha sun yi galaba akan Amurka da Turai. Bai kamata a ce gurguwar shawara jinkiri ko ta baba sun sa a kyale rashin imanin Rasha hakan nan ba. Ya ce wato yana nufin gazawar Amurka ta aike wa mata da tallafin soji a dalilin dambarwar siyasa a majalisar kasar ta Amurka. Lafuzan da Zelensky ya yi amfani da su yayin jawabinsa ga 'yan kasar da ya saba a duk wuni a jiya Lahadi ya bayyana bacin ransa yayin da alkaliman mutanen da aka kashe a wani harin da Rasha ta kai birnin Odessa a jiya Lahadi ya kai 12, cikinsu har da yara 5, bayan da harin ya afka wani gini. Jihohin Amurka 15 ne da yankin Samawa a ƙasar za su nufi rumfunan zaɓe a ranar Talata domin kaɗa ƙuri'a a mafi girman zaɓen da za a tantance wanda zai tsaya takarar shugaban ƙasa, inda shugaba Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump suke fatar samun nasara a zaɓen ƙasar da babu makawa za a fafata, za a yi fito na fito a watan Nuwamba. Biden wanda ya hamɓarar da burin Trump na zama shugaba a karo na biyu a 2020 da ya wato a 2020 baya fuskantar adawa mai yawa a zaben fidda gwanin jam'iyyarsa ta Democrats a zaben da a siyasar Amurka ake ayyana shi da Super Tuesday. Duk da haka Biden yana bayan Trump da ƙuri'un neman jin ra'ayin al'ummar ƙasa na bayan nan sannan hakan nan a fagen dagar siyasa a wasu jihohi da ka iya tasiri a sakamakon zaben a faɗin ƙasar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko cikin rahotanni na musamman da muka bayyana muku a gaba. Kamar yadda ba a rasa ji ba, ƙungiyoyin fafutuka na kira ga babban kamfanin man na Shell mallakin Burtaniya da 'yan Burtaniya da Netherlands da karya bar Najeriya ko ku yankin Niger Delta Najeriya har sai an kammala kwashi kayan da ya girke a can na aiki an kuma tsaftace ko'ina. Hasali ma a makon da ya gabata wata ƙungiyar raji mai headquarter a Netherlands ta zargi kamfanin na Shell da ƙoƙarin nukewa daga nauyin da ya rataya a wuyarsa na tsaftace yankin kafin ya arce. Kan wannan Timothy Obizu ya haɗa mana wannan rahoto na musamman wanda Baba Yakub Makeri ya fassara kuma zai karanta.
Rahoton cibiyar sa ido kan ayyukan kamfanonin ƙasa da ƙasa da aka yi wa take sayar da Najeriya mummunan ayyukan kasuwancin Shell. Rahoton na cewa akwai buƙatar dakatar da sayar da kadarorin katafarin kamfanin mai na Netherlands ɗin a Najeriya har sai ya kammala kwashi kayan aiki kana ya tsaftace wurin sosai. Kungiyar ta ce Shell yana kokarin kaucewa daukar alhakin tsiyayar mai na tsawon shekaru a yankin Niger Delta na gurbata ruwa da filayen gona a yankin. Ta ce ikirarin da Shell ke yi cewa ya share duk wani mai da ya zuba ya gurbata wuri aikin bai yi ba kuma ba za a amince da hakan ba. Faith Nwadishi, shugaban cibiyar Transparency Advocacy, ya amince da wannan rahoton.
The contract that they have signed that talk about the issue of remediation.
Kwantaragin da kamfanin ya sanya wa hannu akan maganar kyautatawa da kuma kare muhalli da duk abubuwan da aka dace akai bai yi duka ba. Ya kamata mu rika duban kwantaragin kana mu tabbatar da ma'anarsa yadda yake. Wannan shine tsarin aikin ƙasa da ƙasa kuma shine abin da ke faruwa a ko'ina. Kamfanin Shell shine wanda ya fara aikin haƙo mai da iskar gas a Najeriya a shekarar 1937 amma ayyukansa ya janyo cece-kuce da kuma kai ƙara a kotu da al'ummomin yankin suke yi. Sautari Shell yana zargin mutanen yankin da yin zagon ƙasa da kuma lalata masa kayan aiki kamar fasa bututu, tsiyayar mai da kuma lalata muhalli. A cikin watan Janairu kamfanin ya sanar da sayar da kadarorinsa na kan teku ga wata haɗakar kamfanoni biyar na ƙasar akan kuɗi dala biliyan 2 da biliyan 400. Shell ya ce wannan matakin zai bashi damar mayar da hankali akan manyan kasuwancin wajen teku kuma hakan na tabbatar da kamfanonin cikin gida za su iya ɗaukar babban kaso na hannu jari a masana'antar mai da iskar gas ɗin Najeriya. Amma Nwadishi ya ce idan ba a magance batun gurɓata muhalli ba, ficewar Shell zai bada mummunan misali da kamfanonin ƙasa da ƙasa za su bi sawu a Najeriya. Idan mutum ya buga mummunan misali har abin ya tabbata, haka mutane da dama za su bi sawu. Idan suka yi haka, kenan sun bar mummunan tarihi da sauran manyan kamfanonin ƙasa da ƙasa za su aikata hakan. Kuma abin takaici muna da tsarin shari'a da yake tafiyar hawainiya wurin hukuncin irin waɗannan batutuwa. A ƙarƙashin dokokin Najeriya, Shell ke da alhakin samar da kuɗaɗen kwashewa da kuma share tarkace na kayayyakinsa kafin ya fice. Amma rahoton ya ce akwai matsala wurin aiwatar da dokokin, ya kuma ce babu wata alama da ke nuna Shell zai biye wa dokokin. Kamfanin bai ce komai ba akan rahoton. Amma a wannan lokaci ya fitar da wasu jerin shirye-shiryen aikin share tarkacen da zai yi a Najeriya a wannan shekara, amma duka bai kai ganga ɗari na mai da yoyi ba. Emmanuel Afimia, shugaban kamfani Enamix Consulting, ya ce ya kamata hukumomin Najeriya su ɗauki batun sayar da aikin Shell da muhimmanci.
Nigeria should implement.
Kamata ya yi Najeriya ta aiwatar da irin waɗannan matakai. ta tabbatar da kokarin doka da za ta sanya ido akan ayyukan manyan kamfanonin kasa da kasa da ayyukan su ke lalata muhalli. Kada ta tabbatar da ana tuntumar unguwannin da lamarin ke shafan su, a kuma kara su a cikin aikin share dattin, kuma akwai bukatar magance musu matsaloli. Ya kamata mu sa ido sosai kuma mu auna aikin sharewar akai-akai domin tabbatar da ganin an yi aikin da kyau kuma da gaske. Muryar Amurka ta yi kokarin jin ta bakin hukumar binciken yoyewar mai ta kasa a Najeriya akan batun kamfanin Shell, amma haka bata cimmarwa ba. Kafin Shell ya sayar da waɗannan kadarorin da ake magana, dole ne ya samu amincewa daga gwamnatin Najeriya. Sai dai gwamnati bata ce ko za ta bada amincewarta na sayar da kadarorin.
A gaida Babu Makeri, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Dabban fusuroni ne suka arce daga wani gidan kaso na ƙasa a babban birnin ƙasar Haiti yayin wani barin wuta tsakanin 'yan sandan ƙasar da ƙungiyoyin 'yan tada ƙayar baya, abinda wani jami'i ya shaidawa Muryar Amurka kenan. A halin yanzu dai Prime Minister Haiti Ariel Henry yana ziyarar aiki a ƙasashen waje, inda a makon da ya gabata ya kai ya ziyarci ƙasar Kenya, inda ya taɓa hannu akan wata yarjejeniyar da za ta ba da dama jami'an 'yan sandan Kenya 1,000 su jagoranci haɗaka tsakanin dakarun jami'an tsaron ƙasashen biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta umarci dakarun su tallafa wa Haiti shawo kan matsalar tashin hankalin tsakanin ƙungiyoyin tada ƙayar baya da kuma tabbatar da tsaro. A yanzu dai babu tabbacin inda Prime Minister yake a jiya Lahadi. Ofishin shugaban ƙasar Kenya William Ruto bai amsa saƙon da Muryar Amurka ta aike tana neman bayani inda Henry yake ba. Hakanan gwamnatin Henry bata fitar da sanarwa akan faruwar lamarin da a Haiti ba. A ƙarshe, akalla mutane 170 ne aka kashe a wasu hare-hare da aka kai ƙauyuka 3 a kudancin Burkina Faso a makon jiya. Mai shari'ar yankin ya ce shaida jiya Lahadi, yayin da zaluncin masu ikirarin jihadi ya ta'azzara a ƙasar da ke ƙarƙashin ikon mulkin sojojin juyin mulki a ranar 25 ga watan Fabrairu da lamarin ya auku. An kai mabambantan hare-hare a wani masallaci a gabashin ƙasar da kuma wata majami'ar ɗarikar Katolika a arewa, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dozin guda. Ali Benjamin Kulibali ya ce ya samu rahoton kai hare-hare a ƙauyukan Komsilga.
To, a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, wanda shi ma na musamman ne. 'Yan Najeriya sun yi ta kokawa, kuma suna kan kokawa kan abinda suka kira matsin rayuwa, wanda don haka suka shiga yin zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar. Kan wannan, wakilin sashen Hausa Alhassan Bala ya shirya mana wannan rahoto na musamman daga Abuja.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau za mu fara duba wani batun wasu filaye da ake takaddama kansu a bypass Zaria. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Wani bawan Allah mai suna Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke Ifun a jihar Delta ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle don raba shi da filayensa biyu da ke bypass Zaria a jihar Kaduna. Dr. Musa ya yi zargin wasu sun yi amfani da wani jami'in karamar hukuma da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci.
Sunana Dr. Idris Musawa, kuma ni ma'aikacin gwamnati ne. Ina aiki a makaranta ne na horar da ma'aikatan man fetur da ke Efurum kusa da Wari a jihar Delta. Kuma dangane da filin, wasu filayu a bypass road Zaria. To, kamar ranar 21 ga watan Disamba na 2020 sai makauci na filin mai suna Alhaji Kabiru sai ya kira ni yace ya ga wasu sun shiga filin kamar suna encouragement sai yace ko da masaniya ta sai nace a to ya ban zuwa gobe saboda akwai mutane da dama da suka sai filin nawa ne kuma na nuna musu saboda su dan dinga kewayawa so washe gari na samu na kira waɗanda dai duk za su sani sai suka ce mu a ba su bane sai na kira Alhaji Kabiru nace mishi to gaskiya ba daga wuri na bane sai ya ce to shikenan so waɗanda suka shiga da suka ƙara shigowa sai ya yi musu magana ya tambaye su yace yaya suka shigo filin nan sai suka ce daga masarauta suke sai ya ce to shikenan sai ya kira ni yace waɗanda suka shiga filin
eh wace masarauta kenan
to ni dai sun bada kenan a kudindina saboda sun ce masarauta ne zai iya yiwa masarautar Zazzau ne zai iya yiwa kuma masarautar shi mai unguwan ne don naga duk suna kiran kansu masarauta ne
wato watakila zai zama dagacin yankin ne kawai
eh ba dagaci bane suna ce mishi sarkin Bisa ne so watakila sarkin Bisa ne suke nufi ko kuma ita masarautar Zazzau din ne
ka gurguje kafin ka ci gaba kai yaushe a wajen waye ka mallaki waɗannan filaye
to filin na saya ne a 2007 a hannun Captain Kabiru Yusuf Dari da ɗan uwan shi lokacin shi yana squadron leader Ahmed Y Dari su kuma sun gadi filin ne a wurin mahaifinsu wanda ya rasu kamar ko 1995 ne ko 1996 shi kuma mahaifin nasu ya saya ne a 1993 sannan ya yi COO irin na local government saboda filayen karamar hukumar Zaria ne ta raba.
Dr. Musawa ya ce batun tun daga kan mai unguwa Sarkin Bisa zuwa ofishin Sarkin Kudin Zazzau Hakimin Zaria da kewaye Barista Muhammad Samba Idris har gaban mai martaba Sarkin Zazzau Ambassada Ahmad Nuhu Bamalli. Maganar ta kai amma har yanzu bai gamsu da hukuncin da aka yi ba. Don haka ya garzaya wajen 'yan sanda da neman a tura maganar gaban kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna don nan ne yake ganin yaƙinin za a yi masa adalci.
Na fito daga gida zan je wurin Sarkin Kudin sai na haɗu da wani abokina ana kiran shi Albashir sai na gaya mishi kaji sai ce a mu je shi ya san da yake shi mutumin Zaria ne ya san duka ya san ma Sarkin Kudin sai muka kira Sarkin Kudin sai Sarkin Kudin ya ce mu same shi a wani gida suna ansa gaisuwar rasuwa sai muka je karɓe mu kuma da kyau. Shikenan sai na gaya mishi kaji sai ya ce aje a kira shi sarkin ungwan kira wani ta waya ya ce kira mishi sarkin ungwan Bisa sai ya zo sai ya kira muna zaune sai ga ungwan Bisa ya zo sai ya ce mishi ku me magana filin na sai suka ce a ba ruwansu sai wani ne dai ya zo ya ce filin shi zan yi magana a sarkin kudu sai ya dafa ne ya ce kyale su duk magana za ta fito ya ce to shikenan sai ya ce musu su tura hannunsu a maganar nan. Sai na ce musu kuma na ce masarkin kudin na je na gaya ma 'yan sanda. Sarkin kudin ya ce mai ya kira DPO ne ya ce aka kira shi sai ce na ce ai ba wani abu ne sai ya kira DPO ya ce ya san da magana haka sai ya ce ya san da magana dama yana so ya gaya mishi ne sai ya ce to abin da yake so in ya gama binciken shi ya tuɓo mutanen wurin shi ya ce shikenan so muna da zaune muna hira da sarkin kudin sai na ce mishi har yaudara na suka yi suka kira ni ta waya suka ce wani mamu ma'aikacin local government gashi ne ya zo ya warware kesu sai ya ce ma ai yanzu mamu ya tashi daga nan ya zo ya mishi gaisuwa ban gaishe ba sai na ce a ai ban san shi ba so kaga ba zan iya ganewa kuma na zaune da kai mutane sun ta zuwa suna gaisuwa suna wucewa sai ya ce sai ya ɗauki wani sai ya kira mamu ɗin kenan sai mamun ya zo sai ya ce mishi mamu kaji kai sai ya ce gaskiya ba shi yayi magana da ni ta waya ba sai ya ce to shikenan magana ta sai ma ya ce to bari ya gani da yake imamun ashe ya yi aiki a Zaria local government for a long time sai ya ce bari ya ga takardun da ya ga takardun sai ya ce sai sarkin kudu ya ce mishi to ya je dan Allah tunda yana da masaniya akan filayen Zaria ya je duba wurin so ya kokari kuma ya sanya za a solve the problem sai ya ce to shikenan muna zaune muka yi sallah da sarkin kudin ma sai mamun ya kira wani yaron shi ne ya ce sunan shi Umaru to shi Umarin yana aiki a Zaria local government sai muka shiga mota ta daga jin magana Umaru sai na gane shi ne muka yi magana da shi a waya ya ce shi ne mamu nake kai ne yace ba shi sai yace ba shi ba ce to kikenan sai muka je wurin filin muna zuwa wurin filayen sai mamu yace a wannan filayen tun lokacin da aka yi allocation din su a 1993 aka yi kuskure yace yana ganin filaye ne wanda aka ba filayen nan filayen shi ainihi sun bata ne sai aka zo aka canza mishi da waɗannan guda biyu sai ce 1993 kai kana ina har za ka zo ka ba da irin wannan ba da kace yace ai ya sani yace to shikenan bari in kira shi mai gidan blue din sai ji tun daga katanga na ga sai na kira nace Alhaji Kabiru mamun yana jin haka sai yace a bari yanzu a zo a ce mamu ya ce wannan sai gudu yanda ka san yaro sai gudu ya bar wurin sai nace ma Alhaji Kabiru to ya tsaya shikenan sai muka shiga mota muka koma wurin sarkin kudu sai sai muka sai mamu ya ce ma sarkin kudu ya gane matsalar amma zai solve din matsalar sai ya ce to shike sarkin kudu ya ce mishi dan Allah ya solve matsalar nan saboda mu abokanan shi sai ya ce ai yalla ba irin abin nan nasu na sarauta yake aikin ka namu ne sai da ya sallawa da sarkin kudu muna fita waje sai mamu ya ce to shi akwai da yake wurin ya dade kuma akwai dan kona gobara da ake a zare lokacin ga mata takardu jewa sun bace yace abin da yake so yanzu dole za a bude files ai documentation yace sai inje in yi duka photocopy din takarduna sai in bashi kuma zan bashi dubban wanda zai biya a lokacin nace to shi ne
za ka ba shi na
50,000
to na naira 50,000
eh sai nace to wannan ba wani abu ne ban account number sai in tura mishi 50,000 sai yace a'a yace saboda ana jin shi bashi ya karbi loan a banki da na sa kuɗi za a zare kuɗin sai nace to shikenan sai na duba wallet dina sai naga kuɗin da ke wuri na bai kai 50,000 ba sai nace mike yanzu ya za a sai ce mu haɗu a kofan doka akwai nuri a zare ana kira shi kofan doka so da sai mu bashi cash kuma lokacin mun yi photocopy duka waɗannan takardun sai mu bashi duk muna tare da shi wannan abokin na Albashir sai ya ce to sai muka shirya rana washe gari sai muka zo muka da kofan doka duka ne photocopy takardun sun kai 30 tun daga ground date da su receipt da su allocation letter da su alienation letter duka sai na ba mamu na dauko 50,000 kuma na bashi open that shikenan zai yi wannan abu amma tunda akwai magana kuma a wurin yan sanda ta wurin yan sanda I sunzin one sai na ce na wakilta shi nawa Albert saboda ni zan koma wurin aiki muka yi sallama muka ce to shine bayan na koma wurin aiki an dawo aiki da safe sai Albashir abokina sai ya kira ni sai yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce me faru Albashir kuma sai ya ce ai mamu ya zo da wani allocation list da kuma wannan map na layout ɗin wurin sai ya ce wai ya ce wannan filin gaskiya dai map kuma yana ganin fake ne ma kawai sai da wancan lagisu da fake filaye ne dama suna haka ko sai sun dubi wani babban mutum sai a saida mishi fili yanda an san ba za a iya kwacewa a hannun shi ba nace is it possible ka duba takardu har mutumin nan ya biya ground rent da sauransu sai ya ce wallahi haka dai mamu ya nuna mishi sai ya ce amma mamu ya ce ya san yanda zai solve the problem sai ya ce to shikenan ku je da suka je police station ga yan sanda ga yan party mamu yayi abin da zai yi sai ya ce to yanzu shi yana ba da shawara a raba filin biyu wancan ya dauki daya bangare daya ni ma bangare daya sai Albashir ya kira ce kai Albashir anya haka kana ganin zai yi sai ce Idris na taba asaran wani fili ta irin wannan ina ganin kai hakuri kawai a raba
matakan da Musa bai yarda da su ba sun haɗa raba filin gida ya daure bi kazalika an sayar wa malamin jami'ar Ahmadu Bello injiniya Musa Ahmed rabin filin inda shi ma ya ga takaddama ta ki karewa don haka ya sayar da filin ga wani mabukaci mun tuntubi ofishin sarkin kudin Zazzau Hakimin Zaria da kewaye barista Muhammad Samba Idris inda aka turo mana takaddan nuna sulhun da aka yi da Dr. Musa wake cewa bai amince ba amma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji daga wanda aka ambata a matsayin ma'aikacin karamar hukuma wato Ahmed Mamu har ma da wanda aka sayarwa filin masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan sai a biyo mu na sabon shiri mako mai zuwa yanzu amaradin Nasara da Mary Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To masu sauraro, sai amana aikin gafara saboda tangardar na'ura wadda ta sa aka fara jin shirin ciki da gaskiya a maimakon wanda muka gabatar. Yanzu dai ga rahoto na musamman din kan matsin rayuwa wadda koko wanda ya janyo zanga-zanga a fadin Najeriya.
Shekara da shekaru kungiyoyin kwadago a Najeriya na gudanar da zanga-zanga akan abin da ya shafi ma'aikata. A wasu lokutan sukan gudanar da wannan zanga-zanga ne kan abin da ya shafi tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa. Sun gudanar da wannan zanga-zanga ne kan abin da ya shafi abin da suka alakanta da yunwa, wanda suka ce hauhawar farashin kayayyaki na ƙara tsananta a faɗin ƙasar.
Ma'aikata da dama sun fito domin wannan zanga-zanga, wacce aka gudanar da ita a wasu jihohin ƙasar kamar Lagos da Kano da sauransu. A nan Abuja, wasu daga cikin ma'aikata da suka shiga zanga-zangar sun shaidawa muryar Amurka cewa dole ce ta sa su shiga bisa la'akari da farashin kaya a kasuwanni.
Yanda suke gani kamar ma'aikatan lafiya suna samun kuɗi, ba wani kuɗin da muke samu fiye da albashinmu. Kamar yanzu nan ina magana da kai nan, ni ina level 14 ne, amma salari dina bai kai 300 ba. Da irin wannan mawuyacin halin da muke ciki,
dole ne mu sa hannu mu hada kanmu mu yi wannan zanga-zangan. To kuma tsananin rayuwa a yanzu haka ya wuce abin da ake tunani. In ka ga rayuwar mutane yanzu, wani sai kai musu kuka. Tsadan rayuwa, tsadan abinci, wani kuɗin ma kana da shi sai ka je kasuwa sai ka ga cewa ai kuɗin da ka rike ma bai isa ka saya abin da ya kamata ka saya ba.
Masu sharhi a ƙasar na ganin zanga-zanga da ƙungiyoyin kwadago a Najeriya ke yi ba ta wani tasirin da ake bukata. To amma shugabannin ƙungiyoyin NLC sun sha alwashin ɗaukar mataki na gaba don gwamnati ba ta yi wani abu kan batun matsin tattalin arziki ba.
Wannan somatabi ne muka ce bari mu dan tattaba mu kwankwasa su san fa muna zaune muna shirye. In muka gama wannan gangamin yau, mun dan ba da kwanakin abusi ba, za mu sake zauna a kungiyance mu sake tunanin menene abin da ya kamata mu yi. Mun tabbata gwamnatin Najeriya ba za ta yarda mu kai ga wannan lokaci.
Muna da tunani da yakini idan mai yiwa shi mai girma shugaban kasa ba a sanar masa halin da kasar nan take ciki da kuma halin da al'umma suka tsinci kai a gaskiyance, to wannan zanga-zanga za ta ankarar da shi da kuma sauran shugabanni su yi abin da ya kamata a ce su yi.
Gwamnatin Najeriya da ma majalisun dokokin kasar na ci gaba da yi wa 'yan kasar alƙawuran kawo hanyoyin rage raɗaɗin yanayin matsin rayuwa.
To gaida Alhassan, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
To a taƙaicen, wata tawaga daga Hamas ta isa Cairo a jiya Lahadi don halartar zaman tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta na tsawon makonni 6. A yakin da aka shafe watanni 5 ana gwabzawa tsakanin Isra'ila da Gaza, duk da cewa ba a tabbatar da halartar masu shiga tsakani daga bangaren Isra'ila ba. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kasashen yamma su aike wa Ukraine wacce take kokarin kare kanta daga hare-haren Rasha duk da karancin makamai tallafin sojin da suka jinkirta. Ya ce har idan hakan bai yiwu ba, wannan zai kasance wani babban abin kunya da ya taba faruwa a tarihi. Wato idan aka ce jiragen shahidan Iran mara matuka ko kuma rokokin Rasha sun yi galaba akan Amurka da Turai. Jihohin Amurka 15 ne da yankin Samawa a kasar za su nufi rumfunan zaɓe a ranar Talata domin kada ƙuri'a a mafi girman zaben da za a tantance wanda zai tsaya takarar shugaban ƙasa, inda shugaba Joe Biden da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump suke fatar samun nasara a zaben ƙasar da babu makawa za a yi fito a watan Nuwamba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu na yanzu Charleston, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.